This lovely day will lengthen into evening. We'll sigh goodbye to all we ever knew. Alone, where we have walked together, I'll remember April and I'll think of you. I'll be content you loved me once in April. Your lips were warm and love and spring were new. I'm not afraid of autumn and her sorrow, no. I'll remember April and you. The flame will dwindle into burning embers. Love's flame lives only just a little while. I won't forget, but I won't be lonely. I'll remember April and I'll smile.
Da 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 da